bus man, cause I bought myself a train in a village that was man, but it's now a motorway. House was gone man, cause we couldn't afford the rate. Only a few left now, where the new age day would stay. Upon the taxes and I can't walk away, cause the world's been run by Nazis. They say stay put, cause there's no room at the end. Don't try the airport. Don't ring us, no, don't ring. Stop right here, cause I know where I'm going to. Stop right here. Victims who don't give a damn, just say the victims of the system. They say, what's the point when the future's a thing of the past? Might as well give in, they don't build history to last. Da 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 da